أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله da izinin Allah madaukin sarki da taimakon shi da kamawa shi zan mu ci gaba cikin karatun littafin mai albarka littafin al-jami'us sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 30 ba 1 darasi na 29 kenan kafin mu fara littafin zan mu karanta wannan littafi da muke karanto bayanai na manyan magabatan mu yadda suke mu'amalanta ilimi da himmar su da kwazon su a wajen ilimi dan saboda su kasance abin koyi gare mu ba komai yasa ba kuma suke dukufa akan wannan sai dan saboda sanin su cewa da sanin mu gaba daya babu wata hanya wadda mutum zai nemi aljanna cikin ta hanya mafi sauki kamar hanyar neman ilimi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya faɗa duk wanda ya shiga hanya ta neman ilimi to Allah zai sauƙaƙe mishi hanyar shiga aljanna shi yasa al-Imam Shafi'i yake cewa ban taba sanin wata ibada ba wadda ake saukin shiga aljanna cikin ta inda mutum ya kyautata niyya sama da neman ilimi wannan na yau zan mu ga tikrarul kitabul wahidul maratil kaseera yadda suke maimaita littafi daya su dauke shi su ta maimaita shi so diyawa ba dan komai ba sai dan saboda wannan abin ya tsaya a kansu kuma dan saboda muhimmanci da kima ta wannan littafin akwai karanta ta akwai malamin da ya karanta ar-risala ta al-Imam Shafi'i al-Imam Shafi'i ana nasaba mu cewa shine farkon wanda ya fara wallafa a cikin ilimin usulul fiqh a cikin littafin shi ar-risala to ai wannan littafin nashi ar-risala babban littafi ne ba usulul fiqh bane ulum ne da dama ya tattaru a cikin wannan littafi mai albarka ilimin hadisi da ilimin fiqh da iman masail mujallad 8 ne kuma al-Imam Shafi'i cikin malaman mazhaba na daga cikin masu yawaita rubuce-rubuce to cikin littafin shi masu kima akwai ar-risala wannan tashi akwai malamin da karanta ta so 50 Ibn Subki a cikin dabaqatu Shafi'i al-Kubra cikin tarjuma ta malami Rabi'u ibn Sulaiman al-Muzni sahibu Shafi'i wanda babban dalibi na al-Imam Shafi'i wanda ya rasa shekara ta 264 al-Imam al-Muzni babban dalibi ne na Shafi'i na kusa da Shafi'i ne yake cewa al-Anmadi yake cewa qala al-Muzani al-Imam al-Muzani yake cewa ana anzur fi kitab ar-risala منذ 50 sana yace shekara 50 yau ina nazarin littafin ar-risala la Imam Shafi'i yace ma a'lamu anni nazartu fihi marra illa wa ana astafir shay'an lam akun araftuhu afwan can harko na ce so 50 ma'ana shekara 50 ba so 50 ba yace wannan littafin na ar-risala duk lokacin da na leka shi na karanta shi so dai to sai na fa'idanta na samu ilimin da can da ban da shi me yasa wannan ilimi ne duk wanda ya san matsayin al-Imam Shafi'i rubuce-rubucen shi suke nuna girman shi da kahuwar shi cikin ilimi to wannan ar-risala din kamar da al-Imam al-Muzani yake fada dalibin shi duk lokacin da zaka karanta shi zaka samu ilimi mai yawa ilimi mai fadin gaske dan babban mutum ne a cikin ilimi ya wallafa shi ne al-Imam Shafi'i Allah ya mishi rahama mujallad 8 ne a wata daba a mujallad 9 yake na gaba wanda akwai malamin da ya karanta sahihul bukhari so 700 ya zo cikin tarjuma imam al-galib abdurrahman ibn galib al-tammam ibn atiyya al-muharibi ya rasu shekara ta 518 ya zo a cikin kitabul gunya na al-imam al-qadi iyad da kitabus sila na ibn bashkawal yake cewa qara'atu bi khaddi ba'du ashabina annahu sami'a ababakar ibn atiyya yazkur yace na karanta da gani ido na da rubutu na cikin wasu daga cikin malaman mu ya rubuto cewa annahu karrara sahihul bukhari 700 marra ya maimaita karatun sahihul bukhari sau 700 sabka 700 kuma sabkan nan ba ta wasa ba ta kawai shat ka zo ka wuce a karantawa ta fahimta kuma da ta daukan ilimi a ciki akwai wanda ya karanta kuma cikin ya karanta sahihul bukhari sau 150 ya zo a cikin al-littafin al-gumar cikin tarjuma ta Sulaiman ibn Ibrahim ibn Nafisul Alawi malamin Yaman ne wanda ya rasu shekara ta 825 yake cewa aka ambatar mini cewa ya karanta sahihul bukhari 150 tsakanin karatu da sama da muqabala karatun ma wanda wani lokacin ba na wasa ba wanda kai zaka rike mishi yana harda wani kuma tsarwa kuma ya rike mishi yana muqabalatun nusakh wata ruwa kuma shine wata karantawa kuma ya zamana shine sama saurarar da dalibai ne a sabki da dalibai a komo a sabki da dalibai a komo saboda sanin kima wannan littafi da suka sani yace haka nan yazo a cikin faharusul fahar aka ya ciro cirato labarin daga tabaqatul khawas na imam al-sharhi ya zo cewa annahu ta'ala sai ya karanta sahih al-bukhari 280 tsakanin qira'a da karantarwa da isma ya zo a cikin al-badr al-tali shi ma ya karanta bukhari sama da su 50 eh na gaba wanda karanta bukhari sama su 40 ya zo cikin tarjuma ahmad ibn usman ibn muhammad kalubi Allah ji kanshi da gafara wanda ya rasu shekara ta 835 daga cikin al-mujma al-muassis littahi yake cewa summa hubbiba ilayhi talabul hadis yace sannan aka sanya mushi san karatun hadisi ya fara da karatu tun lokacin shekara ta 709 da wahalun majarra yace ma fatara walala na faqara al-bukhari aksar min 40 marra ya karanta sahih bukhari a wajen malaman shi sama da su 40 ya sabke komo ya sabke komo shi yasa malamai suke yawaita matsama dalibi ya kasance in ya karanta littafi ba gauga bace ake fahimta a cikin ilimi ita ce karatu ba gauga ba diyawa tare diyawa ba shi mana ilimi mun kasance ahadari su ishmawi su iziya dukkan malaman mu a sabka dai babu wanda ya barin na buce shi a sabka daya ya yarda da fahimtar babu ya raba amma sai ya ce karime mai tashi zaka sa iziya ko risala ce a karime mai tashi kuma abin ku in kai biyayya sai kasance alkhair dan saboda zaka samu fa'idar da baka same ta ba kuma shi yahi sanin halin da ya kasance hanyar da ya kamata ya azaka ta neman ilimi me yasa mai ta'alimi ya wallafa ta'alimi wannan bayanin cewa dan saboda naga diyawa daga masu neman ilimi sun kauce ma hanyar shi yace kuma duk wanda ya kauce ma hanya ba zai samu abin neman ba ko mun kadan ko mun girman shi da wanda ya karanta bukhari sai karanta bukhari sama su 100 sama da su 100 ya zo tarjuma ta Abubakar Muhammad ibn Abdullah ibn Muqbil al-Qahiri al-Hanafi wanda aka yi sanin shi da Ibn Tajir wanda ya rasu a shekara ta 805 daga cikin Ad-Dawul Lamin yake cewa Burhanul Halbi dalibin shi ya bada labari cewa ya karanta sahih al-Bukhari sama da su 100 yana zuwa yana komowa akwai kuma wanda ya karanta ya sabke sahih al-Bukhari a wajen malami sama da 30 ya zo a cikin Durratul Hijan na Ibn al-Qadi al-Mikinasi cikin tarjuma ta Usman ibn Muhammad ibn Usman al-Tuzi Allah ji kanshi wanda ya rishi kara ta 713 cewa shi ya karanta sahih al-Bukhari a wajen malamai na hadisi sama da 30 ya sabke shi wajen wannan je wajen wancan ya sabke sai da ya sabke shi wajen malamai sama da 30 to me zai bace mishi a cikin wannan littafi an yi lokacin fa da wannan littafi mai albarka na sahih al-Bukhari al-Imam al-Bukhari an mushi kula yadda ka san amma al-Qur'ani haka suke harda ce shi harda ta hutar hankali wanda ko harafi ka ce yadda al-Qur'ani baka ce da harafi ba a kyale ka haka nan ba zaka cire harafi ɗaya ba a cikin sahih al-Bukhari bisa gane ba cewa dan saboda harda ce mai kwari mai kirki ko wanda ya karanta shi a wajen malami sama da 20 labarin shi ya zo cikin Imba al-Gumar cikin tarjuma ta As'ad ibn Muhammad ibn Mahmud Shirazi wanda ya rasu shekara ta 803 ya karanta sahih al-Bukhari a wajen Samsuddin al-Kirmani sama da 20 ya sabke komo sama da su 20 al-Imam al-Kirmani wannan mai sharhin sahih al-Bukhari akwai wanda kuma ya karanta sahih al-Bukhari sama da su 60 sahih Muslim sama da su 20 ya zo tarjuma cikin tarjuma ta Burhanuddin al-Halbi wanda ya rasu shekara ta 840 a cikin Ad-Dawul Lami ya karanta sahih al-Bukhari so 60 kuma Muslim ya karanta shi so 20 banda karatu na wajen nema hana neman ilimi ce suwa qira'atu talabi aw qira'atu ma min ghairihi alai ba wai banda karatun wasu a cikin makaranta wajen malami wani yana karanta yana ji wannan ba ita ba tashi bace bai lissahinta ko kuma karantawa ta wadda lokacin da yana karanta wajen malami a wannan kawai ya sabke komo kamar ta kara sai na gaba wanda karanta Bukhari sama da su 50 al-Imam al-Katani ya kawo cikin Farasul Faharis yace na samu cikin sabat na Ibn Shihab Ibn al-Qasim al-Buni yace ra'aytu abin da suke ce ma sabat malaman hadisi shine littafi wanda mutum zai tattara malaman shi da ya karatu wajen sa da littafin da sabke da asanir kin shi shi yake ce ma sabat akwai wani sabatan ina da shi na al-Imam Safari ni sama da safha 300 kawai asanir kin shi ne yake ta zanawa da na littafin hadisi ya ga sahih al-Bukhari kada yana da sanadin malami kusan 100 ya karanta wajen kuma sun bashi da sanadi da komi haka nan sunan Abi Dawud haka nan sunan kaza manya to wannan shi yake ce ma sabat zano littafin da suka sabke da asanir kin su kadai wallafa ce zaga malaman hadisi kowa yana da wannan sabtu fulan sabtu fulan sabtu fulan kawai zano wannan kadai wanda ka akwai wanda karanta littafin al-Muhazzab sama da su 40 babban littafin da al-Imam an-Nawawi ma sharhi na Shafi'iyya babu littafi kamar shi a Shafi'iyya a fiqh majmu' sharh al-Muhazzab to al-Muhazzab kin asalin matani ne al-Imam an-Nawawi sai mishi sharhi ya sa shi al-Majmu' sharh al-Muhazzab wanda Nawawi yana sharhin shi bai ida sa shi ba yar rasu to Allah ji kan shi suka ce da ya kare shi da Shafi'iyya ba su da littafi kamar shi kamar yadda al-Imam at-Tabari da dama haka nan shi ma na da littafi wanda kahin ya gama shi yar rasu to wannan Muhazzab kin ya zo a cikin kenan mun ga hammalu tatawun fiqhu littatawan fiqhu ba na hadisi ba yazo cikin littafin tabaqatu fuqaha ul yaman cikin tarjuma ta al-Imam al-Faqih ya ibn Abil Khair al-Imrani wanda ya rishika ta 558 ya fada gami da kan sheke sa innahu lam yu'alliq zawaid al-Muhazzab illa ba'da an hafizahu gaiban al-Imam Abdullah ibn Ahmad al-Hamdani yace bai rubuta ba az-zawaid shi ya rubuta littafin kan zawaid al-Muhazzab kare kare da yamma littafin Muhazzab yace to kan ya rubuta wani abu akan Muhazzab kin nan zawa'ir kin wannan sai da ya hardace shi harda ta zuciye shi summa adahu fi uhazi sannan ya koma ƙara karanta shi a cikin wata ƙarya a garin Yaman summa qala'ahu ba'da zalika kullihi sannan kuma ya tamemeta shi ya tasabke shi kahin hakanan 40 marra aw aksar su 40 ko sama da haka ya sabke shi ya kasance Allah ji kanshi so diyawa yake memeta wani juz'i na littahi na al-Muhazzab sama da su 40 a wuni ko kuma dare da wuni cikin kowane fasali fasali ɗaya doka ya sabke shi so 40 eh na gaba kira'a wanda karanta mu'jamul udaba so 7 ya zo a Sheikhul Allama Abdul Aziz al-Mayamini yake cewa Allah mashi rahama wannan ya dan gangaro kusa malami ne wanda shekara 1398 kenan 1400 ba kadan wasu ma da ransu yake cewa qara'atu mu'jamul udaba na karanta mu'jamul udaba na Yaqutul Hamawi alal aqalli 7 or 8 marra yace so a kadan alal aqalli so 7 ko so 8 wa ufaddiluhu ala kitabu fayatul ayan yace ina fifita shi akan kitab na wa fayatul ayan zaka ga wannan littafi ne na adab amma kowanne wanda suka kasance malamin fiqhu zaga suna tasabke littafin shi sama da su adadi kaza haka nan malamin hadisi haka nan malamin fiqhu haka nan malamin lugha gashi kamar yadda muka gani sai wanda ya karanta at-tawdi so 70 da sharhi ibn al-musannif sama da su 30 at-tawdih wannan babban sharhin da muke wannan sharhi da shi na sahih al-bukhari wanda mu a iya sanin babu sharhin sahih al-bukhari da muke tare da shi kamar shi mujallad 40 babu to wannan babban malami ya karanta shi ya karanta kitabut tawdih sharhi ne na sahih al-bukhari so 70 ya zo a cikin ad-dawul lami tarjuma ta ibrahim ibn hajjaj ibn muharriz ibn malik abu ishaq al-abnasi wanda ya rishi kara ta 836 sahawi yake cewa an yi hikaya ya karanta at-tawdih babban sharhi na sahih al-bukhari aksar min 70 marra sama da su 70 haka nan ya karanta ibn al-musannif yace sama da su 30 ya karanta sharhin ibn al-musannif sai kuma malamin da ya karanta mudawwana so 1000 ya sabke ta so 1000 ya gabata cewa khabar ibn tibban mudawwana babban tahin yake abun nan na malikiya wanda masail tambayoyi ne duk wanda ya san ta dai ya san mudawwana wa kaifa jaladahu wa sabaruhu ala al-qira'a yace maza namiji ne sadauki ne wajen karatu da neman ilimi qari iyad yake cewa kana kasirar dars mai yawan darasi ne zakara annahu darasa kitabun alf marra yana an ambata cewa ya sabki wani littafi so 1000 yace ne littafi yani al-mudawwana yana nihi shine littafin mudawwana wa he wanda ya kasance yana karanta yana yudarrisu alkitabu alf marra yana sabke littafi sama so 1000 an rawaito daga abul arab at-tamimi cikin dabaqatu ulama wa ifriqiya wa tunis wani babban littafi ne wanda ya hada manyan malamai tun da wancan zamanin da jimawa na malaman ifriqiya da tunis cikin tarjama ta Abbas ibn Abdul Walid al-Farisi shi ya rasa shekara ta 218 annahu wujida fi akhir ba'd kutubihi an samu a cikin karshen littafin shi darastuhu alf marra ya rubuta cewa wannan littafi na karantar da shi so dubu ya karantar da wasu a sabki a komo kuma su daliban da ke masu ladabi ne sun san me yake nihi sun ce mala littafin ya ishe mu a shiga wani nan zan mutakaita na gaba zan mutashi a nan mu shiga cikin karatun littafin albarka ce ga Allah sama saboda sun dauke shi ibada sun dauke abun ibada ne zan mutashi cikin kitabul wudu babu la yustaqbalu al-qibla bi ghaidun aw bawlin illa inda al-bina jidarin aw nahawihi babu na 11 a cikin kitabul wudu al-imam al-bukhari Allah mashi rahama yake cewa baban da ke bayanin la tusqabalu al-qibla ba a fuskantar al-qibla bi ghaidin in za a yi bayan gari aw bawlin ko in za a yi bawli illa inda al-bina sai a wajen gini jidarin katanga ce aw nahawihi ko makamancin wannan yanan badal ne shi yasa ya dauki wannan kisra biyu al imam al bukhari hadisi na 144 yake cewa haddathana adam qala haddathana ibn abi zu'bi yake cewa haddathani zuhri an aba ibn yazid al laisi an abi ayub al ansari qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum al ghaida fala yastaqbil al qibla idan dayan ku yaje bayan gari kada ya fuskanci al qibla wala yuwalli hazaharahu kada ya bata baya sharriqu aw garribu ku kalli gabas ko ku kalli yamma wannan yana kitabi ne ga mutanen Madina kenan mun nan dai a ce mutun ya kalli arewa ko ya kalli gusum dan saboda su can alqibla in an kalli gabas ko yamma ne aka kauce mata wannan isnadun wannan hadisin dukkan shi malaman Madina ne ga baki dayan su sai Adam ibn Abi Iyas wanda nan gashi yayi ruwaya daga Ibn Abi Zayb ya saba ma yawaicin ruwaya shi a cikin al-sahihi jami' wanda yake rawaito ta daga Adam daga wake yawaita ruwaya daga Shu'ba yana yawaita ruwaya shi daga Shu'ba to nan yayi ruwaya daga Ibn Abi Zayb ya gaba wannan hadisin bai dace ba da tarjumar da aka mishi sai al-Imam Abubakar al-Isma'ili sun yi raddi ga al-Imam al-Bukhari wannan hadisin da al-Imam al-Bukhari ya kawo da yayi babi akan shi yace babu alaka tsakanin shi da baban wannan baban da ke bayanin ba a fuskanta al-qibla an lura da baban da kyau in za a yi bawali ko bayan gari sai in wajen katanga ne ko makamancin shi to a cikin hadisin ina inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in wajen katanga ne in mutun tsakanin shi da al-qibla akwai katanga ko akwai wani icce a cikin hadisin babu shi kuma ya kulla baban kuma ya kawo wannan hadisin shi yasa su al-Imam al-Hafiz Abubakar al-Isma'ili suka yi raddi wanda raddin al-Imam Ibn Battal ya kawo shi da Imam Badruddin al-Aini shi ma kawo shi a cikin Umdatul Qari yake cewa lalle babu shakku wannan raddi da yayi haka nan ne babu inda cikin hadisin yayi nuni a haka sai dai Ibn Battal Allah mashi rahama ya bada amsa yake cewa wannan istisna'in da Bukhari yayi ba yana nihin cikin hadisin adda kai shi ba Bukhari yana nihin cikin hadisin nan da na kawo adda kai cewa sai in ka inda katanga ko inda wani abu ya shiga tsakani babu laihi wannan ba a cikin hadisin ba za a samu yace amma da Bukhari ya san cewa cikin hadisin Ibn Umar akwai istisna'in dakuna sai Bukhari yayi babi akan shi akwai hadisin Ibn Umar wanda ya kawo cewa illa fil biyut sai in cikin dakuna ne to wannan hadisin Bukhari shi yake nihi koda a cikin hadisin da ya kawo babu wannan ambatan yace dan saboda hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam doka cewa kama abu ɗaya ne duka kama a gaban idan sa haka suke ganin su ba wai dan saboda shi ya kawo nan gurin inda babu to amma yana hardace da ruwaya da ta kawo kin hidai bata cika sharadin shi ba ba zai kawo ta ba kuma wannan halin Bukhari ne yana yawaita haka duk da hanyoyin shi sun zo yace kama Qur'ani ne kama aya dai ake daukan shi daga farko har zuwa karshe koda a cikin suratul baqara baka samu ba dan an samu a cikin wani guri kana iya kawo hujja da wani abu ba an ce ba ai me yasa kana cikin suratul baqara kuma ka kawo hujja da ayar da ba a cikin ta take ba duka dai Qur'anin abu ɗaya ne to haka ne yace hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam su ma kama abu ɗaya ne tunda ya zo a hadisin Ibn Umar cewa sai dakuna to wannan yana nuni akan Bukhari yana nuni akan shi duk da wannan dai kawo babu a ciki ibn al-imam yake cewa wannan tawjihi ne wanda yake mai kyau amsa ce mai kyau da aka ba Abu Bakar da Isma'ili akan wannan na gaba hukunce-hukuncen wannan hadisin suna nuni akan cewa hani ne mutum ya fuskanci al-qibla ko ya bata baya kuma dukkan maganganu akan wannan sha'anin kallon al-qibla ko bata baya mazhabobi guda hudu ne na farko mazhaba ta farko akwai wanda suka hana cikin gari da cikin daji gabaki ɗaya suka ce kawai an hana wannan magana ce ta Abi Ayyub al-Ansari wanda ya rawaito hadisin nan da ma jama'a da yawa da wata ruwaya daga al-Imam Ahmad wanda Ibn Tini ya kawo a cikin sharhin shi na Sahih al-Bukhari daga Abi Hanifa dukkan su wannan sun dauki hanin akan umumi ne cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce banda guri kaza banda guri kaza suka sa illar kawai shine dan girmama Ka'aba dan mutunta ta to wannan kuma da katanga babu katanga bai kamata baka fuskance ta dan saboda ita guri ne na al-qiblan musulmi da sallar su da addu'ar su da ayyuka na alkhairi yace sai wannan ya dace da hanin mazhabi na biyu cewa ya halitta gabaki daya da cikin garin da cikin wajen ya halitta wannan ita ce magana ta Urwatu ibn Zubayr da Rabi'atul Ra'i malamin al-Imam Ahmad da Dawud az-Zahiri kamar yadda zai cikin al-Muhalla da Uyunul Majalis da tattahan wannan zahiriya wannan su kuma suna ganin cewa hanin wannan shahihe ne sun yi zaton cewa hadisin Mujahid daga Jabir yake cewa na hana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nastaqbil al-qibla aw nastabiraha bi bawlin yace annabi ya hana mu fuskanci al-qibla ko mu bata baya da bawli yace sun mar'aituhu qabla an yuqba da bi amin yastaqbiluha sannan he naga annabi kahin ya rasu da shekara guda ana badi zai rasu kuma naga yana kallon al-qibla wanda hadisi ne Hasan Tirmizi ya kawo shi ya hasana shi kenan suka ce wannan hadisin ya shahi wancan hanin sawa'un cikin gari ne ko cikin daji ne Bukhari ma ya sahaha shi wannan hadisin yace amma su kafa dalili da cewa wannan hadisin shi ya shahi wancan magana ce da ifiya dan saboda la yusaru ilaihi illa inda ta'azzul jam ka'ida ta hada kan hadisi guda biyu in sun ci karo da juna sai in anyi hakan su ya hadu bai hadu ba da dan su ake komawa zuwa ga cewa mansuhi ne shi kuma wannan haduwa tayi dan kai ba samai da muka hada martaba ta hada kan hadisi idan su karo da juna mukhtalaful hadisi ne na farko ya kasance aljam na biyu annas na uku ya kasance at-tarjih sai na hudu at-tawakkuf to in ba a samu he anyi jam'i bai yi ba ake cewa ai wannan mansuhi ne to jami'i yayi ba ake da awar ce duk wanda ya da awar nasakh bai da hujja mazhabi na uku cewa ya halitta fuskanta su a ciki ko sahara ko a cikin gari amma ba ta baya ne bai halitta ba wannan ɗaya ce daga cikin ruwayoyin Abi Hanifa wanda hadisin Abu Ayyub ya yi musharaddi wannan mazhabi ne wanda ba za a dauke shi ba kamar yadda zuwa cikin littafin Hanafiya al-Hidayah Arabi na hudu huwa qaulul jumhur ita ce magana ta manyan jama'an malamai wanda mafi rinjayen malamai suka ce kuma ita ce magana Malik da Shafi'i da Ishaq da Ahmad a cikin wata ruwaya cewa an haramta fuskantar ta da bata baya a cikin sahara amma a cikin gari cikin gini babu lahi wannan kuma an rawaito shi daga Ibn Abbas da Ibn Umar kuma wannan sun gani cewa jami'in hadisan gabaki ɗayan su a hada kansu inda Annabi alayhi salatu wassalam yayi hani cikin gari ne inda kuma yace ya bada damar yayi umar yake yi kai aka ganshi yana fuskantar ta cikin gari ne inda kuma yayi hani yana nan cikin sahara inda babu abin da ya kare ka tsakaninka da Ka'aba yace dan saboda ba za a koma ba zuwa ga cewa wannan hadisin mansuhi ne sai an samu dalili da'awan naskh babu dalili ba ayin ta babu wanda zai kawo da'awan naskh babu dalili a amshe ta to suka ce kuma wannan ita ce mazhabi mafi kyau shine magana mafi inganci a cikin wannan magana ta su al-Imam Malik sanannan abu kamar yadda mai iziya yi bayani wannan sharhin nashi da tawdihin nashi shine hasan kuma shine malamai suka tahi akai yana a wannan matsala malikiya suke da hujja suke da rinjayi sai babe na gaba babe na 12 babu man tabarraza ala ibn taini baban da ke bayanin wanda yaje biyan bukata shi akan bulo biyu ka shiga cikin ban daki ka hawo busa ga bulo nan ka hawo busa ka biya bukatarka hadisi dan komi so ake ayi shi da hujja ayi shi da dalili wani abun mutun sai ga cewa bai ci ba ma sai an kafa babi akai ko sai an kawo hadisi akai to amma musulmi musamman dalibin ilimi so ake duk abin da zai bada amsa in an tambaye shi ya zama yana da hujja yana da dalili akai hadisi na 145 al-Imam al-Bukhari ke cewa haddathana Abdullah ibn Yusuf shine wa Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi wani gari ne Tinnisi a cikin Masar to shi na can ne kuma yana da dalibi ne na al-Imam Malik kuma dama mun yi ta maimaita ya ce Bukhari dalibun dalibun al-Imam Malik ne kuma yana da yana Bukhari yana girmama mu wadda yana girmama al-Imam Malik yadda yadda ake zato dan saboda ya san matsayin shi a cikin ilimin hadisi yake cewa akhbarana Malik an yahya ibn Sa'id an Muhammad ibn Yahya ibn Habban an ammihi Wasi ibn Habban an Abdullah ibn Umar annahu kana yaqul ya kasance yana cewa inna nasan yaquluna wasu mutane suna cewa idza qa'arta ala hajatika idan kai zamna abu san wajen biyan bukatarka fala tastaqbilul qibla kada ka fuskanci alqibla wala baitul maqdis haka nan baitul maqdis fa qala Abdullah ibn Umar sai Abdullah dan Umar yake cewa laqadirta qaytu yawman ala zahar baitil lana yace wata rana na hau busa wani daki namu fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai naga annabi mai tsira da amincin Allah lalibina tayni abu sa bulo guda biyu mustaqbila bait mustaqbilan baitul maqdis ya fuskanci baitul maqdis bi hajatihi ga bukatar shi wa qala sai yace mishi la allaka min allazina yusalluna ala awrakihim me yiwa kana cikin masu yin sallah busa tuburkan su fa qultu la adri wallahi yace wallahi ban sani ba qala malik malik yake cewa ya ani allazi yusalli cewa kana cikin masu sallah abu sa tabarkan su Malik shine zai fassara mana yake cewa la allaka min allazina yusalluna ala al-ard yana nahin kana cikin masu yin sallah wala yartafi an al-ard busu dagowa daga kasa yasjudu wa huwa lasiqun bil ard yana sujada amma yana kahe da kasa yana dan fara da kasa ma'ana kawai haka ne zai yi irin na kotan kurciya bai dagowa yake koma haka nan yake mishi nihi shine yake nihin da wannan magana da ya gaya mishi na gaba anan gurin yace wannan ganin da Ibn Umar yayi a cikin da yake cewa naga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci alqibla ba ya hau bane dan saboda tajassusi da neman ganin Annabi yana biyan bukatar shi kawai ittifaki ne ya hau dan wata bukatar shi busa soro kuma ya ga Annabi alaihi salatu wasalam yana biyan bukatar shi kuma sai ya kauda kanshi da ya ganshi ba tsaya bai ci gaba yana kallo kuma ba da gangan dan wannan ya hau ba eh kuma yake cewa ya zo a cikin wata ruwaya yake cewa na hau dakin Hafsa sai na biya bukata ta wani guri kuma yace baitul lana dakin mu wani guri kuma yace dakin Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan duka yake cewa al-Imam Ibn al-Muraqin babu cin karo da juna dakin nasu ne na Annabi ne da annasaba ma mata shi babu lahi kuma wani lokaci ya nasaba nasu dan saboda Hafsa yaye shi ce kenan abin da ya zama nata nasu ne shi yasa yace babu cin karo da juna da yace na ganshi abu sabulo guda biyu kadi yake cewa yana yiwa kasance gina su akai dan saboda wannan biyan bukata a ban dakin Annabi sallallahu alaihi wasallam dan saboda ba za a kallafa mishi ba wahala wajen wannan wajen biyan bukata sai ya zamana ba tare da shan wahala ba jikin shi bai baci da wannan ba da datti ba na gaba yu khazta tabu ahwalihi a cikin nan zan mu fahimci yadda sahabbai suke bibiyar halayen Annabi sallallahu alaihi wasallam su cirato mana su su kawo dukkan su dan saboda mu dau hukunci na shari'a gashi har ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gani busa ban daki abu ne na kumiya wanda zai ce babu dadi a ce ya ga har ya hau ya ga Annabi yana hodi to amma wannan da ya kasance ilimi yake so isar mana kuma dukkan halaye na Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ayi koyi da shi ake kawowa sai ya zamana yake ba mu labari kuma hujja ce akan malaman da suke cewa da'awul khususiyya babu ita inde ba dalili ba Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya aikata wani abu ba ka da hujja kace me yiwa ai khusasun ne da shi me yiwa shi kadai yake da damar wannan in ya aikata abu a asalin shari'a to kawai ya shafi kowa kuma dan a gani ai koyi ake sai in dalili ya zo ya ce wannan abun da Annabi yayi banda mu wannan shi karan kanshi yake bance shi dan saboda malamai suka ce idan aka ce a sharin Badruddin al-Aini ne ina gana ganshi yake cewa idan aka ce an ba da damar kowa an akai Annabi yayi kaza ce ai me yiwa khususiya ce ai mu ba kamar shi muke ba kowa sai ya rusa shari'ar daga an kawo mishi cewa sunna fi'iliya Annabi yayi kaza kawai sai ce a ai mu bata shahai mu ba ai Annabi kadai ta shaha to wannan yace duk abin da aka kawo na Annabi aka cira tauhi cewa yayi kaza to ana nihin hammu ma mu sai dai in dalili ya hudda mu daga ciki shi kadai wannan khasun nashi ne kuma sai da hujja khususiya Annabi sallallahu alaihi wasallam tana nan kuma kowane ilimi yana da littattafan shi ke bantattu khasa'isun nabi fanni ne mai zaman kanshi da tattafai sai duk wanda yayi da awacewa kaza kinnan da Annabi yayi khususiya ce gare shi to alika littattafan khususiya sun ambaci wannan cewa khususiya ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ko kuwa in ko ba haka nan ba za a amshe ta ba na gaba fuskan halaccin fuskantar alqibla a cikin gari a cikin gini kuma ya halitta umumun nahaqin kamar yadda da ya gabata sabanin malamai na gaba amfani da kinaya al'ada ce ta musulunci dan saboda gashi da bawali bayan gari dukan su al-ga'id ahwal makanul murtafi guri wanda yake daukake amma ake amfani da shi wajen zuwa bayan gari biyan bukata har ma ya zamana kamar shine sunan wannan kin saboda kinaya da boyewa akan abubuwa shi yasa zamu ga Qur'ani da yawaci su harka abin da ya shahi jima'i da harka kusantar mata Allah madaukin sarki bai sarra su ya bayyana su kinaya yake al-karim yakini na gaba yake cewa wasu mutane daga cikin mu dalili ne akan cewa sahabbai suna sabani a cikin sunnonin Annabi alaihi salatu wasallam kuma kowanne yayi amfani da sunna Annabi akan umumunta daga nan ne suka samu sabani sai babu na gaba babu khurujin nisaa ila baraz baban dake bayanin hutar mata zuwa ga bayan gari biyan bukatar su hadisi na 146 yake cewa haddathana Yahya ibn Bukair inja al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Lais قال حدثني أقيل أن ابن شهاب أن أروى أن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ماتن النبي عليه الصلاة والسلام كن يخرجن بالليل سنكسن چسنا هتاد الدري إلى المناسي زواج مناسي مناسي كنم هو سعيد أفيا قليني واندي كي ميالوا قليني ميهادي چن أداجي فكان عمر يقول إم عمر يكسن چينا چيما النبي صلى الله عليه وسلم إيه تجبني ساعكا يا ما أكين الله أهو جبن ساعكا كشامك كي ماتن كمانا ما أنا كهنا سو تاك سامس هجابي فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بكسن شيء أي أنا أي كتاب ما أنا بأي كتاب ميسا لأن النبي بأي كتاب كومي سيد وهاي دم عمر ياتي مش كي كزايا كما تابزي بوجا جواب يي أما سنسي هم بعد الشريعة يتي فخرج سودة بنت زمعة سوى ترى أن سودة بنت زمعة تهوت زوج النبي ما تا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي إشاء أن تكين وان الدليل دك تكين وسدار عليك إشاء أن دليل الدليل وكانت امرأة طويلة تاكسنچه مچه چه مسو فناداها عمر سي عمر ya kira ta yake ce ala kad arafnaki ya sauda lalle mun san ki kece ya sauda hirsan ala an yanzil al hijab kwadayi ne umar yake akan asabko hijabi fa anzalallahu ayatul hijab sai Allah ya aiko sai sabko da ayar hijabi cewa mata su hasa huta wannan kuma yana cikin muwafaqat na umar dan khattab kamar yadda zan mu gani Allah ya sabko daidai umarni shi fa'idodin hadisin wannan abin da ya shafi fa'idodin shi akwai muraja'a ta wanda yake karami ne ga babban shi gashi nan Umar sai bibiya annabi yake cewa ya kamata ayi kaza ya kamata ayi kaza kuma ba za a ce ba ya ma annabi rishin kumiya a shawara ce yake kawowa kuma cikin ladabi da mutuntawa na gaba fadul muraja'a zalim kusubi hatta annat faralan muraja'a bibita akan abun kace ayi kaza kuma ka kara maimaita in dai ba kana nihin tashin hankali ba da saurin ido fa innahu qad bayyana ya bayyana abinda muka samu na ilimi bibiya Umar da bibiya shi da yayi Allah madaukin sarki ya sabko wannan aya ta suratul ahzab ya ayuha annabi kulli azwajika wa banatika har zuwa karshe kuma wannan sababin bibiya shi yasa muka samu wannan aya na gaba zan mu gane farala Umar dan Khattab dan Allah madaukin sarki ya ayyada addini da shi kuma wannan ɗaya ne daga cikin abinda Umar zai faɗa kuma Qur'ani ya sabko wahayi ya sabko daidai da wannan abu kamar yadda jiyawa ne na hukuki kenan na gaba akwai inda Allah wahayi yayi muwafaka da Umar a sarabuhun daga kunna wannan shi ma Umar ne ya faɗi wannan magana kuma Qur'ani ya sabko da ita a cikin suratul tahrim na uku da yake cewa lawit takhadna min maqami ibrahima musalla shi ma Umar ne ya faɗa kuma Allah ya sabko da aya akan haka wannan tabbatattu ne kamar yadda ya gabata haka nan muwafaka Umar a cikin kamammun bada wanda Umar ya bada ra'ayi kuma wahayi ya sabko da haka nan sai kuma hanin sallah ga munafukai Umar ya hana Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kakka musu sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji Allah ya sabko da aya ta dace da ra'ayin Umar kamar da hadisin yana muslim na gaba muwafaka shi a cikin ayoyin mummanai kamar yadda cikin musannan na Abi Dawud at-Tayalisi Abu Dawud at-Tayalisi kamar yadda mun ji Abu Dawud bi ne akwai Abu Dawud at-Tayalisi babban malami ne malamin Sa'id Imam Ahmad ibn Hanbal ne kuma akwai Abu Dawud wanda muka sa littafin shi kuma wannan dalibi ne na Imam Ahmad kenan daban ne shi wancan yana da littafin Musnad ake ce mishi Musnad at-Tayalisi shi kuma Abu Dawud nashi as-Sunan ne ba Musnad bane muwafaqat din shi da dama haka nan muwafaqa Umar wajen haramcin giya shi ma haka nan Allah ya muwafaqa da shi haka nan muwafaqa da shi man kana adwal lillahi wa malaikatihi shi ma Umar ya fada Allah ya muwafaqa da shi haka yazo kalamun shi tare kalamur rijal ma an-nisa fi dariq shi ma muwafaqa ce ta Umar na gaba akwai halaccin yin wa'azi mutun yayi ma ma'aihe shi wa'azi cikin abu na alkhairi dan saboda sauda ummul mu'minin ce amma Umar da ya ga ta hoto gashi yayi mata wa'azi kama amma wa'azi cikin mutuntawa da girmamawa ba ta ke ko ma mun ganki bai kamata ba amma cikin ladabi yace mun san ki yake sauda ma'ana nan da ya kamata ki koma gida bai kamata ba ki rika hutawa bai san ba abin da ya huddota na gaba halaccin karfafawa cikin magana mutun ya kabarara cikin magana idan yayi nihin alkhairi a ciki dan nan yake cewa kada arafnaki ya sauda kishi ne yake ga uwarsu uwanmu mane ta hito a hili babu hijabi jama'a suna ga ba hijabi ba wannan ake ni rishin shamkakewa kawai kulle zan muce kulle kamar yadda ake aka san shi na gaba iltizamun nasiha lillahi wa li rasulihi mutun ya kamata ya lazumci nasiha ga Allah da manzon shi dan Umar gashi hatta da Annabi alaihi salatu wassalam ya ma mu'amala kyakkyawa ya kasance kuma dalilin haka aka samu Allah madaukin sarki ya sauko da ayar hijabi na gaba sannan Bukhari sai ya faɗa a hadisi na gaba maje ga hadisi na gaba yake cewa rahimahullahu ta'ala haddathana zakariya haddathana abu usama an hisham bin urwa an abihi an aisha an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa uzina an yakhrujna an takhrujna an umarci an basu izini su huta fi hajatikunna cikin bukatunku ma'ana ku mata yana nan an ba ku dama ku ta zuwa ga bukatunku na bayan gari ya'ani albaraz yana nihin zuwa bayan gari amma fiqihin shi cikin hadisin fi abun da ake dauka na fiqihu tare yake da wannan hadisin da suke tare kamar yadda yazo kuma nan gurin yake ba da damar cewa babu lahi ya halitta mata su ta zuwa ga biyan bukatun su ga waje kuma Bukhari zai kulla babi a gaba zan mu ga bayani babi na gaba babi na 40 na 30 na 14 a cikin wannan littafi na kitabul wudu al-imam al-bukhari Allah mashi rahama yake cewa babu tabarruzi fil biyuti baban da ke bayanin biyan bukata a cikin gida biyan bukata a cikin gida a cikin wannan baban da ya kulla al-imam al-bukhari al-imam hafiz ibn hajar al-asqalani a fatahul bari yake cewa abinda bukhari yake nihi da kulla wannan baban ya gabatar da babukan da suke bayanin hutan mata zuwa bayan gari to dan ya nuna cewa hutarsu zuwa ga bayan garin nan kahin ayi sana gane a gida qabla ittikhazil kunuf kahin a dauki su doki alkanif bayan gari na biyan bukata a gida ya nuna bukhari ya nuna mana cewa duk da ya halitta amma abin da yafi su biya bukatun su a gida ayi salanga shine ya kawo baban da ke bayanin atabarruzu fil biyut kuma yake nuna mana cewa halin da ya ba mu labari na matan musulmai da matan annabi sallallahu alaihi wasallam huta bayan gari bai meke ba bai ci gaba ba har zuwa hakullin ana rikar biyan gurin biyan bukata a cikin gidaje kuma sai suka bar hutawai al-imam al-bukhari ke haddathana ibrahim ibn al-munzir qala haddathana anas ibn iyad an ubaydullah an muhammad ibn yahya ibn habban an wasi' ibn habban an abdullah ibn umar qala abdullah dan umar yake cewa irtaqaitu fawqa zahar bayti hafsa na hawwataran saman dakin hafsa kenan kun gani kamar yadda muka faɗa can baya da yace dakin hafsa baya kuma yace dakin yace li ba'di hajati dan saboda biyan bukata ta kaga kuma ya bayyana mana abin da ya hauda shi ba hawaye ba kawai dan ya gano annabin nan ya dama kawo ruwayoyi masu yawa su suke bayyana wani abin da yake cikin rudu da cikin iskali yace fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai naga manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya kadi hajatahu yana biyan bukata shi mustadbir al-qibla ya ba al-qibla baya mustaqbil al-sham ya fuskanci sham wannan hadisin kenan nan da shi da fiqihun shi kamar yadda ya gabata mun yi bayanin mazhabin malamai akan mas'alat sai na gaba al-imam al-bukhari ke cewa babun babi kenan nan bai kulla mishi komi ba babe ne yake nihin yana da alaka da wannan da yabo ma baba yana da alaka da nusaka ne suke shan bambam yana da alaka da abinda ake magana akai amma kuma ya kamata a kawo wani babe da zai rarrabe tsakanin shi da wancan don alakar ba kai tsaye bace in an kulla ta wani zai yi raddi su al-hafiz al-isma'ili zai samu abun fada dan shi yake bibiya irin wannan abubuwan a cikin mustakharaj din shi yake cewa hadisi na 149 haddathana yaqub ibn ibrahim shine ad-dawraqi yana cikin malamai ashyukh at-tis'a yake cewa haddathana yazid ibn harun qala akhbarana wannan yazid ibn harun shine yana daga cikin malaman da shi kuma al-imam ad-darimi kai tsaye yayi karatu wajen shi gaba da gaba saboda kamar yadda muka sani manya manyan malaman nan zaka gani kowanne yana da tashi farala yana daga cikin ma malaman da al-Imam Darimi yake rawaito sulasiyat daga gare shi Darimi a cikin littafin shi yana da sulasiyat wajen 10 wani abu cikin sunan din shi da zan musanan kusa to sulasiyat din nan yana amso shi daga Yazid ibn Harun kamar yadda wanda ya gani ya ga kuma malaman da Bukhari yake rawaito sulasiyat nashi yadda muka ga masu guri daya malamai guda biyar muka yi asira su takaitatta to shi ma al-Imam Darimi wannan yana daga cikin malaman da yake ruwaya daga gare su sulasiyat din shi Yazid ibn Harun yake cewa akhbarana Yahya an Muhammad ibn Yahya ibn Habban anna amihi Wasi ibn Habban akhbarahu anna Abdullah ibn Umar akhbarahu qala yake cewa laqad zahara zat laqad zahartu wa taranna hau kamar yadda Allah yake cewa ma'arija alaiha yazharu yazharun sune hawa kawai hawan saman wani abu ba zahara ta bayyana ba yace watarana hau sama zata yi min watarana ala zahar baitin na akan busa dakin mu can saman dakin mu fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai naga annabi sallallahu alaihi wasallam qa'idan yana zamne ala libnataini akan libnataini akan bulo guda biyu mustaqbila baitul maqdis ya fuskanci baitul maqdis kenan wannan shine hadisin da ya gabata ana kowa an kawo shi akwai wasu nusakha annabi su kawo wannan hadisi sai babu na gaba babul istinja'u bil ma baban da ke bayanin yin istinja'i yin tsarki da ruwa babu na 15 kenan yin tsarki da ruwa al-Imam Bukhari akwai malaman wasu da suka tayi mun yi bayani ran nan wasu malamai suka tayi cewa yin tsarki da ruwa israfi ne kuma bid'a ce tsarki an san shi ne da dutsi mata su aka sani da tsarkin ruwa to Bukhari ya kulla baban nan saboda mazhabi ne rushashe ya kulla baban nan saboda raddi gare su kan ambaci su ma al-Imam Ibn Hajar a Fathul Bari ya ambaci ma ra'ayin su wane ne hadisi na 150 al-Imam Bukhari Allah mushi rahma yake cewa haddathana Abu al-Walid Hisham ibn Abdul Malik qala haddathana Shu'ba an Abi Mu'az ismuhu Ata ibn Abi Maimuna wannan nasi ne ga al-Imam Bukhari dan saboda gane mutunan an yayi shahara da al-kunyar shi to amma dan ka a shiga rudu sai kawo bambance cewa shine wani qala yake cewa sami'tu Anas ibn Malik naji Anas dan Malik ya kula yana cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance idza kharaja li hajatihi idan ya tafi zuwa ga bukatar shi aji'u ina zawwa ana wa gulamun lana tare da wani yaro tare da namu idza wata mimma sai in dauko makayi na ruwa ya'ani yastanji bihi yana nihin annabi sai kama ruwa da shi kenan nan gurin gashi kyarara ya huddo a cikin hadisi babu gumudi a ciki fa'idodin wannan hadisin fa'idodin hadisin nan daga ciki akwai bayani kan hidima ga salihai da malamai masu farala dan saboda neman albarka da kuma biyan bukatun su dan saboda samun alkhairi gashi nan Anas da shi da wannan yaro suna dauka suna zuwa su kai ma Annabi sallallahu alaihi wasallam dan saboda neman yima manya hidima na biyu istikhdamur rajul alfadil ba'atibahi al-ahrar khususan idza arsadu li zalik ya halitta mutum koda ya kasance diya ne wani mai girma su tsaya suna mishi hidima kuma ba za a dauka cewa ba ya maida su bauta rawyani ya bayyana cewa yara ne kanana kuma shi zai kasance hidima ce ga malami ga masu karatu a wajen shi na gaba daga cikin wannan yace li anna zalika lamanafa ajbaha i'aratu malihi wa awwaluhu an-nawawi fi rawda hadha mahmulun ala khidmatin tuqabilu bi ujra amma ma kana mutakiran la yuqabici amma al-Imam an-Nawawi yace amma a dauke shi a ta huska wulakantarwa da wulakantar da shi mai yin hidima wannan ba za a dauke shi a haka ba yake cewa yan bagi taqayidul mar'i bima intafatil maslaha wani lokacin idan babu maslaha hakan in zai kasance abun hani ne ma na gaba halaccin yin kama ruwa da ruwa yin tsarki da ruwa kamar yadda Bukhari ya kulla babu akai kamar yadda zai zo nan gaba yace wa mazhabul jumhur salaf mazhabi na manyan malamai da wanda suka zo baya wanda malaman fatawa duka suka yi ijma'i akan shi na malaman fiqihu cewa al-afdal an yajma'u bainal ma'i wal hajar mafifici shine wajen tsarki mutun ya gama dutsin da ruwa fa yuqaddimul hajar awwalan ya gabatar da dutsi da harko sun mayasta amilul ma sannan sai ya amfani da ruwan fatakhifun najasa sai najasa ta zama ta rage kaburi wa taqillu mubasharatu habbihi sai zaman runguma ta sa hannun shi da zai najasa ta riga ta rage wa yakuna ablagu fi nazafa sai zaman ya hi tsarkake jikin shi kenan sai zaman hada ruwa kamar yadda mai risala ya faɗa hada ruwa da wannan shi yahi adiyabu ahabu illal ulama shi yahi tsarki kuma shi malamai suka hisu wannan magana haka ci yace fa in arada liktisara ala ahadihima falma'u afdal idan ko mutun zai takaita akan daya to ruwan shi yahi dan shi yana gusar da najasa gabaki dayanta da ma gurbinta ba za a gani ba shi kuma dutsi yana gusar da asalin ta ne amma kuma da kai dan asarkin nata sai dai asarkin shari'a kuma ta iran gome akai ga ruwan ga komi ma an kaga dama sai kai tsarkin dutsin ba wai darura bane ba shi kanshi kuma ba za kai kiyasin cewa ba ai in ruwa an dutsi ne kasa ko wani abu ne kasa ba zai hudda najasa ba za a samu dan kadan kinta to wannan abu ne wanda an yi afwa akan shi shari'a ta ba da izini kamar yadda jini zai zuba daga jikin mutun ya goge shi za a samu wani dan kadan to kuma an yi rangwame a gare shi ba za a ce ba sai an zama kwata kwata babu ko alamun shi a jikin zai je yi sallah babu na 16 Bukhari yake cewa Allah mashi rahama babu man humila ma'ahul ma'a li tuhuri baban dake bayanin wanda aka dauki ruwa tare da shi dan saboda yayi bukata shi ma'ana a dauki ruwa a kai ma mutun dan saboda yayi bukata shi qala Abu Darda babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace alaysa fikum sahiban na alaini shin ta cikin ku ba akwai ma abucin takalma bi ba wa tahur da kuma tsarki ruwan tsarki wal wisar kuma da wannan da matashin kai wannan Abu Darda asarkin nan da al-Imam al-Bukhari ya kawo Abu Darda ya gaya ma Alqama ibn Qais ne yana gaya ma Alqama ibn Qais kuma sahibun na alayn shine Abdullah ibn Mas'ud babban sahabi na Annabi alayhi salatu wassalam ya shahara da sahibun na alayn dan shi yake daukan takalmin Annabi alayhi salatu wassalam da tsarkin Annabi kuma yake daukar ruwa na Annabi alayhi salatu wassalam ya kai mishi ban daki kamar yadda ya gabata daga hadisin Anas da kayan bukatar shi al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Sulaiman ibn Harb qala haddathana Shu'ba an Abi Mu'az huwa Ata ibn Abi Maimuna kenan wanda ya gabata qala sami'tu Anas yaqul naji Anas yana cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi idan ya hutar saboda biyan bukata shi yace tabi'tuhu sai in bi shi ana wa gulamun minna tare da mu da wani yaro yake tare da mu ma'ana idawatan mimma tare da mu akwai makayi na ruwa wannan al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin dan nuna mana cewa ana daukan makayin ruwa akai ma annabi alaihi salatu wassalam a aje mishi kuma wa zai mana bayanin alakar wannan asar din da Bukhari ya kawo Abu Darda yake cewa alaysa fikum sahibun na alayni wa dhuhuru wa lisa kuma bayan shi sai kawo wannan hadisin da ya gabata akai duk da marawitin da Bukhari ya rawaito nan Sulaiman ibn Harb a can ko ba waje gare shi amsa wannan hadisin ba kenan wannan gurin abinda al-Imam al-Bukhari akai istishhad asar kin na sama asar na sama na Abu Darda wa dhuhur wal wisad bisa kan yawa yake daukan abun ar wallahi kai mushi wa dhuhur da abun tsarki shine ruwan da yake dauka kai ma annabi kuma nan gurin Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Allah musharawa cikin Al-Fath yake cewa abinda Bukhari yake mana nuni nan gurin ai ana sahadisin na 151 cewa yi idza kharaja li hal tabituhu ana wa gulamin minna tare da ni da wani yaro wani yaro ne wannan dan Bukhari ya mana nunin cewa wannan gulam din da aka boye shine Abdullah dan Mas'ud shi yasa Abu ya kawo asarin Abu Darra kahin ya kawo hadisin ya zamana kamashin huda alaysa fikum sahibun na alim wa tahur kuma wannan ko ya shahara a wajen malaman hadisi cewa Abdullah dan Mas'ud ake ne kenan duk da ba an bace shi ba nan ana nihin Abdullah dan Mas'ud to bayyana mana cewa duk inda Anas yake cewa da ni da wani yaro kwatankwaci na ina daukan makayi mu kai ma annabi ruwa to wannan yana nihin Abdullah dan Mas'ud shine gulam din nan da aka boye shine abinda al-Imam al-Bukhari yake nihi kuma wannan zahiri ne tarjama abinda Bukhari ya mushi tarjama daukan ma mutun abun ruwa akai mushi ya biya bukatar shi daga nan zan mu takaita akan wannan hadisi na gaba zan mu tashi babu hamlul anzama alma kilistinja abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah ya mana gafara